Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60.25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM da VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau juma'a 26 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka kawo muku ko muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labarin.
Jama'a assalamu alaikum. Yawan bama-bamai da ake aikawa masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump na ta ƙara ƙaruwa yayin da hukumomi ke ci gaba da binciken neman masu aika su. Turkiya ta ce tana da ƙarin shaidar da ke nuna yadda aka kashe dan jaridan nan na Amurka ofishin jakadancin Saudiyar da ke Istanbul. Amurka ta aika sojoji kan iyakarta da Mexico don hana wa dubban bakin haure kwararowa zuwa cikin Amurka din.
Tokarin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa an sake kafa cikakkiyar dokar hana fita a garin Kaduna. Ko me yasa?
Abin da muka ji farkin nan da aka ce aikin bazai ne shi abuwar adara shi ne muka ji labarin cewa an yadda gawar shi a wani gari da ake ce makatari to garin kawo wannan gawar ne shi ne sai al'amarin mutane wasu suka fara guje-guje.
To Allah shi kyauta a jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa matasa na korafin an kware su wajen raba shaguna a kasuwar Dole ta zamani da ke da magaran.
Fata Adiba ban da kishin dankalin ya a warware a daidai sashi yayi kyau su ma sun sani.
To kamar kowace ranar Juma'a Mahmud Lalo na tafar da shirin sa na duniyar Amurka akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta ce an gano kunshin sako na 12 da ke kunshe da wani abin da ake zaton bom ne da aka aika wa dan majalisar dattawa kuma kusan jam'iyyar Democrat Cory Booker. Hukumar ta FBI ta ce sakon yayi kama da bama-baman da aka aika wa tsohon shugaban Amurka Barack Obama da sauran mutane da ke sukan lamirin shugaban Amurka na yanzu Donald Trump. Haka kuma tashar talabijin ta CNN ta ce akwai wani kunshin sako wanda shine na 12 da aka aika wa tsohon shugaban hukumar binciken asirai James Clapper a yau Juma'a. A halin yanzu kuma masu bincike sun kaddamar da wani gagarumin bincike jiya Alhamis da daddare a inda ake aikawa da sakonnin wanda yake jihar Florida bayan da suka gano daya daga cikin bama-baman da aka aika wa masu sukan lamirin shugaban Amurka Donald Trump. Sauran waɗanda aka aika wa irin wannan sakon na bama-bamai sun haɗa da 'yar majalisar dokoki Debbie Wasama da tsohon Attorney General na Amurka Eric Holder. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya buƙaci hukumomin ƙasar Saudi Arabia yau Juma'a da su bayyana gurin da suka kai gawar ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da aka kashe. Haɗe da sunan wani mutum da aka ce na cikin gida ne. Akan yadda aka yi amfani da shi wajen batar da gangar jikin ɗan jaridan bayan an gama kashe shi a ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyan da ke Istanbul. A lokacin da yake jawabi a gaban 'yan majalisarsa ta AK Party a zauren majalisar dokoki, shugaba Erdogan ya ce gwamnatinsa tana da ƙarin hujjoji akan yadda aka kashe ɗan jaridar amma kuma bai ba da bayanai dalla-dalla ba. Sannan ya ce babban mai gabatar da ƙara na Saudi Arabia zai ziyarci Istanbul ranar Lahadi inda zai haɗu da jami'an ƙasar Turkiya a ci gaba da binciken da ake game da mutuwar Khashoggi. A jiya ne Saudi Arabia ta amince da cewa kisan Jamal Khashoggi shirya shi aka yi akan wasu bayanai da Turkiya ta bayar. Yayin da wani ayarin bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar Amurka ta tsakiya kan hanyar su ta zuwa iyakar Mexico, shugaban ƙasa Amurka Donald Trump ya bayyana aniyar su ta shigowa ƙasar Amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa Amurka cikin matsanancin hali da zai shafi ƙasar baki ɗayanta. Yanzu haka gwamnatin ta Amurka ta tura dogarawan kasa sama da 2000 zuwa wurin dama tuni je Alhamis shugaba Donald Trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar kasar domin su hana bakin hauren shugowa kasa Amurka. Shugaban na Amurka ya la'anci kasashen Honduras, El Salvador da Guatemala saboda sun hana mutane kamo hanyar zuwa Amurka din, kuma yayi alƙawarin cewa zai yanke tallafin makudan kudaden da Amurka din ke baiwa kasashen a matsayin horo saboda kasawar su hana mutanen su na yin wannan tattaki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wata mata a kasar Sin ta kaddamar da wani hari da wuka yau Juma'a da safe kan yara kanana 'yan makaranta a yammacin kasar ta Sin. Macen mai suna Liu ta kai harin ne da yara kanana a lokacin da suke dawowa daga makaranta a birnin Kwanshin bayan sun gama motsa jiki da safe. An ɗauki duk ɗaliban zuwa asibiti, kuma matar 'yar shekara 39 da haihuwa tana hannun 'yan sanda a tsare. Kasar Sin a 'yan shekarun nan ta sha samun makamancin waɗannan hare-hare, kuma sau da yawa ana ɗora laifin ne akan motsuwar hankali masu farmakin ko kuma waɗanda suke da matsala da wani. A karin farko an ce wani ƙauye da ke tsakanin Koriya ta Kudu wato KTF da Koriya ta Arewa KTA wanda aka kirkiro don ƙarfafa aƙidar zaman lafiya a tsakaninsu zai kasance wuri da ba makami ko ɗaya a cikinsa. A taron da suka yi cikin watan jiya ne ƙasashen biyu suka amince da fitar da dukkan makaman da ke cikin wannan ƙauye mai suna Pamujan. Tun shekara 1953 sojojin KTA da na Amurka ke tsaye daga ɓangarorin ƙauyen daban-daban suna kallon juna bayan da aka ƙara yakin da aka yi tsakanin ƙasashen biyu na Koriya, kuma yanzu da zarar jami'an tsaro na ƙasashen biyu suka tabbatar da cewa ba sauran makami a cikin ƙauyen za a saka dogarawa 3,500 wanda ba sa ɗauke da bindigogi su rinka sintiri a ƙauyen.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara da zangon a jihar Kaduna, inda sakamakon wasu guje-gujen da suka biyo bayan labarin kashe wani sarki, gwamnati ta sake kafa cikakkiyar dokar taɓaci. Daga Kaduna ga wakilinmu Nasiru Yakubu birnin Yaro da cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara ƙaƙabawa garin Kaduna da kewaye dokar hana yawo da walwala na awa 24. Sake maido da dokar ya biyo bayan guje-guje da kuma rudani ne da aka samu a cikin garin Kaduna da kewaye a safiyar Juma'ar nan, sakamakon labari da ya yadu cewa basalaken Adara wato Agwam Adara da wasu 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka yi garkuwa da shi aka tsunci gawarsa a bakin hanya a garin Katari. Malam Najib Mustafa Bawa Tsafe mazaunin Badarawa ne da ke garin Kaduna. Na tambaye shi ko ta yaya al'amarin ya fara da kuma halin da garin Kaduna ke ciki.
Abinda muka ji farkin nan da aka ce aikin bazin ne shi abuwar Adara, shine muka ji labarin cewa an yadda gawar shi a wani gari da ake ce Makatari. To, garin kawo wannan gawar ne shine sai al'amarin mutane wasu suka fara guje-guje a nan cikin gari haka da kuma nan sabon tasha da wasu wurare. To, hakan ya sa wasu direbobi suka dinga jiyewa da mota wasu suna dawowa da gudu.
Wato, dai ba rikici ne tashi ba, kawai labari ne cewa an samu gawar wannan sarki da aka sace shi ne a cikin gari.
Labarin ne da ya tashi kusan shi ne kamar waɗansu al'umma suka ga cewa kila a hankalinsu bai kwanta da hakan ba, sai mutane suka rinka jiyewa daga ta sabon tasha, amma dai ba mu samu rahoton wani rikici ba gaskiyar magana. An shi kanshi gwamnan ma an aro ido ga yatsun kan hanya yana ƙoƙarin sa jama'a su wuce, shi ne kuma ga an sake mai da aduka saboda wayansu suna kai ma 'yan uwansu waya cewa su dawo gida su dawo gida. Kamar nan san cewa makin sai aka yi ƙoƙari aka rufe kasuwan kuma aka ci gaba da samar da tsaro a wurin.
Pastor Joshua Ahmed shi ma mazaunin anguwan sabon tasha ne da ke kudancin garin Kaduna. Na tambaye shi irin halin da ake ciki a garin na sabon tasha da kuma rudanin da al'umma suka sami kansu sakamakon labari da ya yadu na tsintar gawan basarakin Adara.
Abin da ya faru shine don wannan shugaban nan da aka dauke a hanya kuma aka biya kudin fansansa. Sai kuma aka zo aka ji labari cewa an karba kudin fansa kuma an kuma kashe shi. Shine matasa suka fito kan hanya su nuna cewa su ji dadin haka ba, sai kuma abu kuma ya kwato abin da yake faruwa kenan sabon tasha.
Basu joshe wani ya nuni cewa babu wani zanga-zanga ne kawai aka yi, babu wani kashe-kashe ko rasa rai da aka yi kenan.
A yanzu haka dai a sabon tasha abin ya fara daga can da ya faru. Yawancin su zanga-zanga ne dai kawai ya faru cewa a nuna cewa ba ji dadi ba don kisan wannan shi sarakin nan da ya faru. Dokan nan da gwamnati ta sa yanzu gaskiya ta yi kokari, ta yi taimako don ganin cewa an samu dan zaman lafiya a cikin al'umma tsakanin musulmai da kristoci. Muna roƙon makwabtanmu masu hankali, masu kirki, masu son zaman lafiya, makwabtanmu bi ma'ana musulmai, muna roƙon su, mu kuma muna roƙon a matsayin pastor, muna roƙon al'umman kristoci kuma da matasanmu a yi haƙuri a zona lafiya. Abu ne da ya fi karfinmu, abu ne kuma da ya shiga cikin al'umma don mu gabaki daya cikin addinan nan guda biyu a Najeriya a Kaduna musamman ma. Mu masu son zaman lafiya ne, ya sa muke ma'amala da juna, ya sa muke zama da juna don ba mutumin da zai iya zama shi kadai a unguwa ko a gari ba tare da makaucin shi musulmi ba, kuma ba mutumin da zai iya zama ba tare da makaucin shi krista ba.
A sanarwar da mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna ta fannin yada labaru Samuel Aruwan ya sanya wa hannu na nuni da cewa dokar ta fadada baya ga garin Kaduna da kewaye, garuruwan Katari da Kaciya suma sun fada cikin wannan doka na hana yawo har tsawon awa 24 sakamakon wannan tashin tashina da aka samu. Nasiru Yakub, Birnin Yero, muryar Amurka daga nan Kaduna a Najeriya.
Allah ya shirya da 'yan Najeriya su yi zaman lafiya. To daga Kaduna kuma sai kuma mu kada jamhuriyar Nijar, inda wasu matasa ke zargin an nuna musu ƙarfi da kuma wariya wajen rabon shagunan kasuwar zamanin nan da ake kira Dole da ke da magaran. Tamar Abari, gare ki.
Malam Abubakar, wani dan kasuwa a nan da magaran, yake bayani bayan haduwar tattaunawar da suka yi tare da 'yan uwansu 'yan kasuwa.
Yanzu an dawo suna nan kayan su, wasu a gida, wasu a tasha. Wannan abu na farko na ci mana tuwo abu kuru. Alhali suna gani ana daukan wanda uwayensu ma ba su san ba me kasuwa, ana ba su shaguna. Wannan magabatan mu suka kiraye mu, muka amsa kira, muka ce bu mu yarraba da wannan. Na biyu, doka da aka sa ta rihe kasuwa karhe 8 bu mu yarda da ita ba. Akwai 'yan uwanmu da suke zuwa kasuwa kauye tun karhe 6:30 sun huto sun tayi tasha sun dora kayan su sun tayi, an ce sai 8 za a buɗe kasuwa. Na uku shine wajen mutum in ya sayar da shago cikin kasuwa, an ce in ka da sai ka biya ko siyan jika sattun bai ci wancan jika sattun wanda wancan ya saya. Wannan ma bu mu yarda da ita ba. Na hudu shine magabata wanda Allah ya sa, Allah ya ba su gabacin wannan biro na 'yan kasuwa bisa aikin su. Duk abin da za a yi shawara ke da dadi, amma wallahi tsakanin su suke yin duk abin da ya kamata. Shi wannan deje da aka kawo mu na al'umma ne, ba dejen kanshi bane.
Wannan korafi na 'yan kasuwar sun mika shi zuwa ga magabatan su, wanda shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta da magaran Alhaji Mamman Fari yace yanda suka yi din daidai ne dan kuwa zaman su suke.
Mu da muna jira su yi irin wannan abu. Ai bai yiwuwa likita ya ma magani sai ya san inda ciwon naka yake. Wannan yanda suka yi daidai ne, in akwai wani abun da ya dame su ko mu musulmai yi ko akwai wani abun da zai su faɗi, mu kuma mu je mu tarra wanda za mu ga ya a zo a zamla da mu da su. A gyara to wallahi yayin tunda sun rubuta a takarda sun bado ba ya diba ban da kishin dankalin ya a warware a daidai tashi yayi kyau, su ma sun sani rabon wannan 'yan shagunan da ake da runhuna muke so a kare, sai a zo a zamna duk abin da muka ga ba alheri bane ba za mu yi rabo ma. Kuma duk wannan kore-koren da suka faɗi in dai akan daidai ne akan mutane to kowanne sai ya samu magani shin Allah yi. Muna kai muna sai.
Sai dai a cewar Sumaila Sani, jagoran sabuwar kasuwar ta Dole, wani ma aikin da suka yi ba fa nasu bane.
Aikin da bai kamata ba ya zama namu, muka shiga aka raba shaguna an ƙare raba shago raba rumwa. bayan daki an ƙarin raba parking sune abubuwan da muka mallaka wanda muke raba
akasin da aka samu bukatar shagunan da aka gabatar yafi adadin shagunan da kasuwar ta kumsa kuma nauyin waɗanda suke da shagunan kadai ne hira taya akan su inji Sumaila Sani
mu muna da shago 2,152 amma da yaman wanda aka yi ta kai shago 4,000 kenan akwai mutum hiye da 4,000 wanda ba zai samu ba kenan kawai adda da zumu musu Allah ubangiji ya sa su ma su samu gurin da zasu yi kasuwar su samu wadata su samu ciniki tunda aiki na kai jagorancin jama'a babu yanda za a yi dole akoni wanda zai ga an mai laifi mai ba daidai ba duka wannan mutanen siyahin yanzu tsakanin mu da masu shago kawai Allah ka ciniki in wata yayi muke waya su ba da kudin hayar shagon su banda wannan zancen mu ba siyasa bace muke kuma babu wani zance na wani mutum ya kawo kukan shi bai kawo kukan shi ba wannan sai yana cikin kasuwa ko shagon shi ya zama to ko yana ruwa ko shagon shi ya tabu yanzu kurin abin da zama amsa
yanzu haka dai shugabannin yan kasuwar sun yi alƙawarin dubawa da kuma samo mafita na wannan matsala ga waɗannan yan kasuwa Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to Allah ba ku aiki to gaida Tamar bari mu koma Najeriya inda rundunar sojin kasar ta ce Boko Haram ba kuma matsalar ta ita kadai bace har ma da kasar baki daya dan haka kowa ya zage dantse kuma ya ba da gudunmuwa abin da ya janyo tsokaci daga masana Hassan Maina kaina gare ka
the Nigerian military doesn't have any issue with the Boko Haram bandits criminals that are disturbing the peace of this nation.
Kakakin hedikwatar tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim ke fayyace matsayin sojojin kasar kan aikace-aikacen da suke yi a sasannin kasar daban-daban. Yace sojojin Najeriya ba su da wata matsala da ƴan Boko Haram ko ƴan bindiga dadi da ma sauran miyagun da ke tada zone tsaye amma dai Najeriya a matsayin kasa ita ce da wannan matsala kuma tana amfani da sojojinta wajen samo maslahar wannan matsalar saboda haka kasa ce za ta daure matsalar tsaronta da inda wasu ke ganin wannan matsala ce ta sojoji to wannan ba daidai ba ne akwai bukatar hada kai tsakanin duk ƴan Najeriya wurin samo maslahar wannan matsala yana da kyau a fahimci haka domin wannan abu ne mai muhimmanci koyaya masana tsaro ke ganin wannan bayani na hedikwatar tsaron kasar Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya
koyaushe jami'i na gwamnati ma ce nuna sai da wato bangarenci ya nuna cewa abinda Bature ke ce neutralism wato ba tare da kowane bangare yake ba abu ne mai kyau idan jami'ai suka fito suka yi irin wannan jawabin su yi kokari su karfafa ma ƴan ƙasa na cewa ba bangarenci ke bi ba suna yi ne saboda ƙasa to ba shakka irin wannan kalamu abu ne mai kyau sai dai inda kizo ke saka ainihin yadda suke gudanar da ayyukan ya dace da wannan kalmar kalamai da suka bayar ko kuma a'a
to ko wannan bayanin ba zai rage karfin guwar ƴan Najeriya kan hobbasan da sojin suke yi a halin yanzu ba har ila yau ga Malam Kabiru Adamu
sai ga wanda ke fahimta wanda kuma ya san yadda abubuwa ke tafiya a kasashe na duniya wanda suka ci gaba ba ta sanya gunyan gwiwa ba sai dai inda ma matsalar take ya rashin yadda da yawancin ƴan ƙasa ba za su yi ba kamar yadda nake yi ayyukan su kusan ya saba ma wannan kalamu amma fatar da muke yi musu tun da har sun fara yin wannan kalamu mai yiwuwa kila daga baya ayyukan su ma da suke a ƙasa dai tabbatar da kalamu.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu dawo nan Amurka inda Mahmud Lalo ke tafa da shirinsa na duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan sakonnin bom da aka aikawa wasu fitattun mutane a Amurka, ciki har da abokiyar hamayyar shugaba Trump Hillary Clinton da tsohon shugaba Barack Obama da wasu sanannun mutane a nan Amurkan. Shin me wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafa ke cewa? Kuma mai fadin gwamnati ta White House ta ce kan wannan lamari batutuwan da shirin duniyar Amurka zai dubi kenan a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. yayin da 'yan sanda a birnin Washington da New York ke ci gaba da kokarin gano waɗanda ke da hannu a aikewa da sakonni kunshe da bomb a wasu sassan Amurka. Shugaba Donald Trump yayin wani gangamin siyasa a jihar Wisconsin ya kwatanta wannan lamari a matsayin bangar siyasa wacce ke zama babbar barazana ga tsarin demokradiyya.
The media also has a responsibility to set a civil.
Kafafen yaɗa labarai na da rawar da za su iya takawa wajen kawo ƙarshen ta da jijiyar wuya da ya kici ya kicinyewa da kuma yaɗa labarai marasa tushe.
False attacks and stories have to do.
Gabanin aikawa da waɗannan fitattun mutane kunshin bomb din, an aika wani kunshi na daban zuwa ofishin gidan talabijin na CNN da ke New York. Lamarin da ya kai ga aka umarci mutane su fice daga ginin. James O'Neilly shine kwamishinan 'yan sanda a birnin na New York.
Responding officers identified a device that appeared to be a live explosive device.
Jami'an tsaro da suka kai dauki sun gano wata na'ura da ta yi kama da wani abu mai fashewa, kuma tuni dakarun kwanta damar bamabmai suka dauki na'ura suka fara gudanar da bincike a kai, kuma baya ga haka an samu wata takarda da wata farar hoda a ciki.
Additionally, there was an envelope containing white powder.
Daga cikin sakonnin da aka samu an ajiye har da wani kunshi da ya daurewa mutane kai, wanda aka samu a ofishin 'yan majalisa Debbie Wasserman Schultz daga jihar Florida wacce 'yan jam'iyyar Democrat ce. Sannan an ga wani bututun bom a ranar Litinin a akwatin ajiye wasikar wani yawan mashakin mai kuɗi da ke ba jam'iyyar Democrat taimako, wato George Soros, sai dai babu ko ɗaya daga cikin bom ɗin da ya fashe. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi Allah wadai da wannan lamari, yana mai kwatanta shi a matsayin ragwanci. A can jihar Florida kuwa Clinton ta kwatanta lamarin a matsayin babban abin damuwa.
And it's a time of deep.
Wannan wani lokaci ne da ya nuna zurfin yadda kawunan mu suka rarrabu, kuma ya zama dole mu yi duk abin da ya kamata mu ga cewa mun sake hada kan kasar mu.
Do everything we can to bring our country together.
Masu tsokaci da dama sun dora mafarin wannan alamari akan irin kalaman shugaba Trump, amma Senator Orrin Hatch na jam'iyyar Republican bai amince da cewa Trump ne ya dasa wannan kiyayyar ba.
We think people ought to moderate their positions on both sides.
Ina ga ya kamata mutane su rika sassauta kalamansu a kowane bangare.
Yanzu haka dai ana can ana ci gaba da gudanar da bincike a nan Washington da New York da Florida da Los Angeles, inda hukumomi suka sake gano wani kunshin sako da aka aikawa 'yan majalisa Maxine Waters. Wasu masu bincike sun gudanar da bincikensu a wani babban ɗakin da ake raba wasiƙu a jihar Florida a daren jiya Alhamis, bayan da suka tantance cewa a wurin aka ga akalla ɗaya daga cikin bamabaman da aka turawa fitattun 'yan Democrat da wasu masu sukan Trump. Wani rahoto da jaridar Miami Herald ta wallafa ya nuna cewa ta iya yiwuwa sakon bob ɗin da aka aika wa 'yan majalisa David Wasserman Schultz ne ya bi ta wannan ɗakin raba wasiƙu. Ba dai bangaren kuma wani da ba a bayyana kowaye ba ya lashe gagarumar gasar cacan nan da ake shekara-shekara a nan Amurka, wanda ya lashe cacar ya samu zunzurutun kuɗi har sama da dala biliyan 1.5. A farkon makonnin ne aka ayyana lambar da ta lashe wannan gasa, kuma mai ita ya fito ne daga jihar South Carolina. Hakan kuma na nufin da wuya a fitar da sunan wanda ya yi nasarar, domin jihar ta South Carolina na ɗaya daga cikin jihohin da doka ta baiwa wanda ya lashe wata caca damar ya bayyana kansa. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Sai za madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, wato Sarfilu Hashin Gumel da Daula Salim da Mike O'Sullivan, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa. Ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kuma madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Hajiya Binta Woman Leader Doguwa, inda take cewa hakika mu mata mun yarda da tsarin haihuwa na tsarin iyali saboda yana baiwa mace da yaranta lafiya, amma yawan haihuwa barkatai kuma iyaye maza ba sa daukar dawainiyan yaran su, inda samsam haka bai dace ba. Sai sako na gaba inda ya fito daga Aminu Kano mai da garku inda yake cewa fatan alheri gare ku BOA Hausa dan Allah ku bani dama ne kira ga dan majalisar jihar Kano mai wakiltar garku da kewaye Abba Ibrahim na baba da ya taimaka yayi wa al'ummar garin garku masallaci sai sako na gaba inda ya fito daga baban gida Yusuf na fada inda yake cewa salam BOA Hausa rigakafi yafi magani saki sanya dokar hana zurga zurga har na sa'o'i da gwamnatin jihar Kaduna ta yi sanadiyar rikicin da ya faru satin da ya gabata hakan yayi daidai da fatan Allah ya sa wannan matakin ya zama sirrin kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke faruwa a jihar da ma duk Najeriya baki daya Sai sako na gaba inda ya fito daga Alhaji Usaini Forever Gashuwa inda yake cewa salam BOA Hausa Allah ya sa ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban hukumar tarayyar Afirka a Abuja Najeriya ke amfani al'ummar Najeriya da ma kasashen Afirka baki daya Sai sakon gaba inda ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa muna ce sabuwar shugaban kasar Habasha Madam Saleh Gwag Murna bisa wannan matsayin da ta samu hakika wannan wani babban ci gaba ne a siyasar mata na kasashen Afrika Allah Ubangiji ya taya ta riko amin Sai sakon mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Muhammad Musa Dambam inda yake cewa ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen waɗannan rikice-rikicen na kabilanci da yake neman zaman mana ruwan dare a kasar mu Najeriya
Ga gaishe mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice
Kawai ga labaran a takaice hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta ce an gano kunshin sako na 11 da ke kunshe da wani abin da ake zaton bam ne da aka aika wa dan majalisar dattawa kuma kusa ne dan jam'iyyar Democrat Cory Booker Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya buƙaci hukumomin kasar Saudi Arabia yau Juma'a da su bayyana gurin da suka kai gawar dan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi da aka kashe haɗe da sunan wani mutum da aka ce na cikin gida ne da aka yi amfani da shi wajen batar da gangar jikin dan jaridar bayan an gama kashe shi a karamin ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul Yayin da wani ayarin bakin haure da suka taso daga kasashen nahiyar Amurka ta tsakiya kan hanyar su ta zuwa iyakar Mexico, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana aniyar su ta shigowa kasar Amurka da cewa lamari ne da ke neman jefa Amurka cikin matsanancin hali da zai shafi kasar baki dayanta. Yanzu haka gwamnatin ta Amurka ta tura dogarawan kasa sama da 2,000 zuwa wurin. Dama Tunisia Alhamis shugaba Donald Trump yake barazanar tura sojoji zuwa kan iyakar kasar domin su hana bakin hauren shigowa kasar Amurka. Shugaban na Amurka ya la'anci kasashen Honduras, El Salvador da Guatemala saboda sun hana mutanensu kamo hanya zuwa Amurka din kuma yayi alƙawarin cewa
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda karanto na labaran duniya da Julie Lethas Gershon wacce ta haɗa mana sautin da wanda ha ya kuma kasance injiniya Joe Gill ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayoyinmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batun da mai magana zai zaba da kansa. Sai Allah ya kai mu.